tashi baran baran babu wani yarjejeniya saboda haka muna kira ƴan Najeriya ba wannan wato rajin aiki goyon baya saboda gwamnati ta fahimci cewa hakurin da al'umma suke yi ya utsabin da ake tunani shi kansa da girman shugaban kasa baya kuri da talaucin da ake ciki yana ci yana sha yana dukkan al'amura na more rayuwarsa
Comrade Nasir Kabir kenan kakakin kungiyar kwadago ta ULC ke mani karin bayani kan wani yajin aikin gama gari da baki ɗayan 'yan kwadagon Najeriya za su fara a yau Alhamis. An dai shafe baki ɗayan yinin jiya ana ta tafkar dogon turanci tsakanin 'yan kwadagon da ɓangaren gwamnatin tarayya. To ko me sakamakon wannan tattaunawa ta haifar ga Comrade Nasir Kadir.
Abin da ya faru shine shi ministan yana kokarin nuna mana cewa mu janye wannan yajin aiki za a tattauna a gani za a biya to mu kuma abin da muke nuna wannan minista shine ba magana janye yajin aiki bane magana ne na an yi alkawari cewa ƴan Najeriya za a musu karin albashi wanda ba wai ma alkawari ba wannan a'a yarjejeniya ne wanda ta zama doka ministan nan ya fito nuna mana cewa gwamnati su ba za su iya biya ba amma yau sai ga shi wannan minista ya sake neman mu zauna yana nuna mana cewa mu janye yajin aiki to shine muke nuna idan ba gwamnatin tarayya ba ta fito ta sanar da ƴan Najeriya cewa mun ƙara albashi daga kaza zuwa kaza ba to ina ne tabbatar maka wannan yaji aiki kamar da muka fara shi yanzu sai in la masha Allah
shi dai ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige yace suna da kyakkyawan manufa ga ma'aikata dangane da batun ƙarin albashi
but we are playing according to the rules and it's work in progress
muna bin al'amura ko haka kuma muna aiki tukuru don tabbatar da kammala don haka wani yanzu ya zo ya ce gwamnatin tarayya ba da gaske take ba don karin albashin
domin
a ɓangaren muna yin abin da ya kamata kasancewar mu ma muna son mu kare muradin
ma'aikata we have interest of workers at heart
yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko haka sun haka da wannan yajin aiki zai yi a Najeriya Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.